wasu na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 19 ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani jami'in yan sanda a jihar Katsina ya tabbatar da cewa wasu yan bandiga sun yi garkuwa da wani alƙali a ƙaramar hukumar Safana dake jihar. Bayan haka za ku ji cewa shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya kaddamar da farautar mahandaman dukiyar jama'a a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Operation Ba Sani Ba Sabo. To ko me jami'an fafutukar yaki da cin hanci ke cewa akan matakin
tun radda aka rantsar da shugaban kasa a cikin jawabin shi yace duk wanda ya taba kayan jama'a ko wanda yayi shiga cikin irin harkokin taba kayan jama'a wato yace ya kuka da kanshi gare mu an fara da kyau abin da muke so ka fara a bari
muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Duk da kokarin da bangarorin yanki da na duniya ke yi na samar da tsagaita wuta, ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ilawa da ƴan gwagwarmayar Falasɗinawa a zirin Gaza. Har zuwa yau Laraba, inda Isra'ila ke kai hare-hare ta sama a birnin Gaza, yayin da kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki akan iyaka. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa wa jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje a yau Laraba cewar muna ƙoƙarin kare kanmu ne da ƙarfi, a yayin da yake ƙoƙarin neman goyon baya. Netanyahu ya kuma yi watsi da sukar da ake yi akan harhare na Isra'ila ta sama, yana mai cewa dakarunsa suna iya ƙoƙarinsu na kaucewa kashe fararen hula. Ya ce sojojin Isra'ila suna iya ƙoƙarinsu na aunawa sosai a wajen mayar da martani ga harharen, amma duk da haka ba za su iya kaucewa kisan kan mai uwa da wabi ba. Wani rukunin ƙwararru kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Talata cewar hararen ta sararin samaniya da Isra'ila ke kaiwa a yankunan da ke da yawan jama'a a Gaza sun kasance hararen kan mai uwa da wabi akan fararen hula da ƙaddarorinsu. Ƙwararrun sun kuma zargi mayakan Falasɗinawa da gangancin harba rokoki cikin Isra'ila, kuma suka ce ayyukan bangarorin biyu na iya kasancewa laifukan yaki. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulman Rohingya a Myanmar, wanda da yawan su suka tsere wa rikici zuwa makwabciyar ƙasa ta Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira. Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tsere wa rikici da musgunawa a Myanmar a shekarar 2017. Za a yi amfani da ƙarin tallafin na dala miliyan 155 domin wanzar da gagarumin ƙoƙarin tallafawa 'yan gudun hijirar Rohingya da al'ummomin da ke karɓan baƙuncinsu a Bangladesh da 'yan gudun hijira da ke cikin gida da sauran mutane da abin ya shafa a Burma, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai. Blinken ya ce tallafinmu zai taimaka wajen biyan bukatun gaggawa na 'yan gudun hijira kusan 900 a Bangladesh waɗanda suka tsere daga mummunan tashin hankali a jihar Rakhine ta Burma, ciki har da mata da ƙananan yara. Ya ƙara da cewar taimakon da Amurka ke bayarwa ga waɗanda rikicin Myanmar ya shafa tun a shekarar 2017 a yanzu ya haura dala biliyan 1.3. Amurka ta amince da bukatar kudi na daukar nauyin yanayin da ke kan kasashe da suke karbar bakoncin su, musamman kasar Bangladesh, inji Blinken. za mu ci gaba da tallafawa dukkan kasashen yankin da ke bada muhimmanci kan kare ƴan gudun hijirar Rohingya. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. India ta bada rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda a sanadiyar cutar COVID-19. A yau Laraba, ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce mutane 4,529 ne suka mutu a cikin sa'o'i 24, wanda shine karo na farko da ƙasar ta kudancin Asiya ta samu mutuwar mutane sama da 4,500 a rana ɗaya a yayin annobar. India a yanzu tana da adadin mace-mace 283,248 da ke da nasaba da cutar COVID-19, daga cikin mutane fiye da miliyan 23.4 da suka kamu da cutar, inda ta zo ta biyu bayan Amurka, wacce ke kan gaba a duniya da adadin mutane da suka mutu 587,219 daga cikin mutum miliyan 32.9 da suka kamu da cutar. Yawaitar sabbin kamuwa da cutar a cikin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya ya haifar da wani babban bala'i, inda asibitoci suka cika makil tare da kuma ƙarancin iskar oxygen don kula da marasa lafiya, kazalika da samar da wuraren ƙona matattu na wucin gadi. Masana sun yi amana cewar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya zarta alƙaluman da hukumomi suka bayyanar, yayin da kiraye-kiraye ke ƙara yawaita na soke wasannin Olympics na Tokyo mai zuwa saboda ƙaruwar kamuwa da cutar COVID-19. Shugaban kwamitin shirya wasannin na Olympics na ƙasa da ƙasa, Thomas Bach, ya bada tabbacin cewar duk wani ɗan wasa da ke cikin gasar zai samu kulawa ta musamman. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su gana a yau Laraba a yayin taron majalisar ministoci a kan yankin dusar ƙanƙara ta Arctic a Reykjavik da ke ƙasar Iceland. Wannan ne ganawar ido da ido ta farko a tsakanin manyan jami'an diflomasiyyar Amurka da Rasha, kuma ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashensu. Ganawar za ta kuma share fagen taron koli da aka shirya gudanarwa a watan gobe tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce zaman na yau Laraba zai ba da damar gwada ko za a samu iyacin ma kyakkyawar dangantaka mai inganci da Moscow. A ranar Talata, Blinken ya buƙaci al'ummar duniya da su guji yin amfani da ƙarfin soji a yankin na Arctic, a bayan Amurka ta zargi Rasha da neman jiragen ruwan ƙasashen waje da su nemi izinin wucewa ta yankunan, tare da bawa matuƙa jiragen ruwa na Rasha izinin shiga jiragen, yayin da kuma suke barazana ɗaukan mummunan mataki kan jiragen ruwa da suka ƙi bin ƙa'idojin.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a ɓangaren rahotanninmu, da farko za mu fara da batun tsaro. ‘Yan bindiga masu satar mutane sun yi garkuwa da wani alƙali a ƙaramar hukumar Safana da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya. Wani jami'in 'yan sandan jihar ya tabbatarwa wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi da faruwar lamarin. Ga Sani Malumfashi da ƙarin bayani.
A daren jiya ne labari ya fara bazuwa cikin garin cewa an sace alkali Hussein Sama'ila na kotun shari'a da ke bauren zakka a yankin karamar hukumar mulki ta Safana a jihar Katsina. Na kuma tuntube kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken bayani.
Labari, wannan labari shin yaya al'amarin yake?
To, mun samu labarin cewa shi wannan alkali ya je wannan gari na auren zakka kuma aka ce barayin daji sun shigo sun yi harba-harba a sama kuma suka shiga wannan harabar kotu suka dauke shi shi kadai ba su taba kowa ba shi kadai suka dauka suka yi cikin daji da shi to abin da nake so na farko mu fahimta shine yanzu dai mancan da ake yi ita wannan kotu saboda yanayi na tsaro ma'aikatar shari'a ma ta dauke ta daga wannan gari na auren zakka saboda yayi kusa da dajin wannan rugu saboda haka an maida ita wannan kotu ta koma cikin garin Safana sannan na biyu ma'aikatar shari'a kowa ya sani cewa suna yajin aiki wannan jishin din nan suna yajin aiki to muna tsammaki da shi me ya kai shi wannan alkali a zuwa wannan kotu sannan ya je wannan wuri ko da a ce akwai wani abu da zai yi a wannan wuri ko da na jishin kansa ne saboda matsayin da yake da shi ya kamata a ce ya sanar da hukumar 'yan sanda mu ba shi tsaro domin ya je ya gudanar da duk aikin da zai gudana a wannan wuri amma kuma abin mamaki shine ba sanar da mu ba
shi wannan alkali da aka sace shi da wani lokaci
ne da misalin karfe 3 na yamma
ya shiga wurin ne da kaman abin hawan shi kuma mai matsayin shi high court judge ne koko
shari'a court judge sunan shi Hussein Sawaila kotun an riga an dauke ta wata kimanin wata uku da ya wuce saboda dalilai na tsaro aka maida ita cikin garin Safana wata uku da suka wuce aka dauke kotun daga wannan bauran zakka din
akwai wasu ne a cikin harabar wurin duk da cewa ba aikin koko ne
aka faɗa da mutane a wurin cikin harabar amma ba su dauki kowa ba sai shi
to yanzu ya ake cikin kan kai
dan da nan mai girma commissioner yan sanda ya ba da umarnin cewa lallai a duk yanda za a yi a samo bawan Allah nan a je a nemo shi saboda haka yanzu muna ta fafutuka muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kwato shi a hannun waɗannan barayi
ta bakin kakakin nan da nan yan sanda jihar Katsina kenan ta tsaya gaban baki sa kotun dai na bauran zakka yana bayan garin Safana ne kusa da mugun dajin nan da ake ce madajin Runhu inda ƴan bindiga da sauran mahara nan suke da daba-daba masu yawa a wurin. Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya kaddamar da farautar mahandaman dukiyar jama'a a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Operation Ba Sani Ba Sabo inda tuni bincike ya rutsa da wani babban jami'i a fadar shugaban ƙasa saboda zargin sa da ciwaciwar miliyoyin sefa matakin da jami'an fafutukar yaƙi da cin hanci ke cewa yayi daidai wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani a wannan rahoton
Yaki da cin hanci na kan gaba a jerin alƙawuran da Muhammad Bazoum ya dauka a yayin da yake yakin neman zabe a watan Disamban 2020 haka kuma ya nanata wannan aniya a jawabin sa na rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata bayan bayyana shi a matsayin sabon zababben shugaban kasa mafari kenan shugaban ya kaddamar da shirin operation ba sani ba sabo domin tsaftace harkoki a ma'aikatan gwamnati inda cin hanci da handama suka yi katutu matakin da shugaban reshen kungiyar Transparency International Maman Wada ya ce suna goyon bayan sa
tun radda aka rantsar da shugaban kasa a cikin jawabin shi yace duk wanda ya taba kayan jama'a ko wanda ya shiga cikin irin harkokin taba kayan jama'a wato yace ya kuka da kanshi gare mu an fara da kyau abin da muke so ka fara a bari
a yanzu haka ɗaya daga cikin daraktocin gudanar da al'amura a fadar shugaban ƙasa Ibrahim Ahmadu Musa ya bakunci gidan yarin sayi a ci gaba da binciken da sufetocin gwamnati suka kaddamar kan badakalar ɗaruruwan miliyoyin sefa da ake zargin an ciro ta bayan fage daga asusun baitul malin ƙasa da sunan fadar shugaban ƙasa a shekarar 2020 wannan almundahana na daga cikin jerin ayyukan asha da hukumar halsiya ta ce ta gano a can baya sai dai daukan matakan hukunci ya faskara dalili kenan malamin Maman Wada ke cewa lokaci yayi da za a kakkabe kurar dukkan wasu takardun zargin wawurar dukiyar kasa
halsiya tana aiki inspection suna aiki akwai liver tana aiki ai dossier da yawa ake samu inda ake zuwa ayi kama za a gyarawa dan sabida wannan ali dinmu ne ko wannan jami'an mu ne a'a wato ana da a nemo su a kai su gaban koti duk waɗannan takardun da su je gaban koti ba kamata yayi a sake bincike a kai su gaban koti
a washegarin shigar sa office Bazum Muhammad ya gana da shugabannin hukumar yaki da cin hanci ta halsiya abin da ya ba su damar gabatar da koke a game da tsaikon da ake fuskanta wajen isar da rahotannin hukumar zuwa mashara'anta mafari kenan shugaban kasa ya umarci ministan shari'a ya dauki matakin warware wannan kulli a karkashin shirin operation ba sani ba sabo jami'in fafutuka Abdullahi Idi na mai shawartar shugaban kasa
muna fatan Bazum zai ta daukar ta da kanshi dan ayyaki peaceabilillah ba sani ba sabo bisa wannan fannin in aka yaki bisa cin hanci da waso san kudin kasa ba sai mun je mun yi bara ba kudin yana nan kasa
a jawabin sa na karban ragamar shugabancin kasa Muhammad Bazum ya lashi takobin hukunta mahandama dukiyar jama'a sannan ya kuduri aniyar yaki da cin hanci ba sani ba sabo yana mai cewa fakewa da kowane irin dalili ba zai kubutar da waɗanda aka kama da aikata irin wannan laifi ba Sule Mumuni Barma muyar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahotanmu na musamman akan sana'o'in mata daga jihar Oyo
Sana'ar abinci tana ɗaya daga cikin sana'o'in da mata suka dogara da ita a fadin jihohin Najeriya. Akan haka, ni tattauna da wasu masu sana'ar abinci a Ibadan.
Temi tokpa.
Menene sana'ar?
Wanke. Shinkafa. Taliya bread.
Akwai nama da kifi?
Akwai.
Akwai kwai?
Akwai.
Nawa ne kwanon shinkafa?
250.
Nawa ne nama?
Naira 100.
Mutane suna saya?
Ara. Diye diye kadan kadan.
Ba kasuwa sosai?
Babu
me yasa babu kasuwa
nkan ti won ju ni
sai da kina sai da abinci
o ti pe die 5 years
shekara biyar me yasa kike sai da abinci
to di college ni
to kina son kici abinci ke kina son danke sai da abinci
ko sai ni to fa ko me she wala asare
menene sana'an ki
shinkafa da wake
sai da kina sai da shinkafa da wake wace irin shinkafa kike sai su a Najeriya ko ko ta waje
ta waje
to me yasa baki sai da ta Najeriya
ji ai tsada ne
a ta waje ta fi araga musu ga ta Najeriya me kawo tsada
to saboda ana fada cewa shi ya fi dan sauki yana da bai kasa kuma wancan kuma ba sai an cire an rure shi ba sai da wancan zuba wuta ne
mutane suna sayin shinkafa sosai
suna sayi amma tun da dai tsada yanzu nan mutane ba su cika sayi sosai ba
da fa shinkafa kike sayi da ko
da fa fenni kike sayi da
shinkafa kawai kike sayi da
da wake da burodi
to ya kasuwan shinkafa da wake da burodi ke tafiya a shagon ku
sai a hankali
in kasuwa ba ta tafiya sosai
ba ta tafiya sosai ba gaskiya duk wani zai ce shi da dai ci shinkafa 200 gara da kinera 100 ya ja sai ko burodi ya ci ya daure ciki
ai ni kina sai da kamar buhu nawa na shinkafa idan ki dafa
ko kongobi ma ba mu sai da wa abu ne
ko kongobi
wallahi
ba mutane ne
akwai mutane mu na abu yayi tsada ne yanzu ma kongobi ma ina nan wa cikin kula ya rage
tun wannan lokaci ki dafa shi da safe ne ko da rana
me safe muka dafa
yanzu ya za ku da sauran shinkafa da ta rage
to sai mun Allah ne
yanzu wannan sana'a ta ki ta shinkafa tana biya miki bukata
to ana da ci ana koshi da yara sai biya bukatar nan dai kan dai bai ba sai dai a ci dai a koshi da yara
to ya baton ki sutura ki tufafi kiwa yara tufafi a cikin wannan sana'a ta shinkafa
to wannan sai ga wurin Allah dan dai da ton wannan abincin ne dai kan dai ba a samu sai da ne ake samu amma yanzu komai ya tsada ko man gida ma yanzu 700 ne
ba tafa da tomato
to yanzu kuma atama ko kase na 2000 zai shinkafa na biwa
to tomato ba
duka yayi tsada wallahi tomato yanzu ma ba ma na 1000 ba ga 2000 kuma zaka sai karami kenan kuma cikin roba bokiti karami ne shi muke saidawa
wannan sana'ar shinkafa ke taba zuwa wata jiha in banda nan jihar Oyo Ibadan ki yi ta
na yi ta Abuja dai
da ina kuma
na yi ta kuma a Masaka
duk da Abuja ne
duk da dai annan ji Abuja dai
to me yasa ki bar Abuja ki dawo nan Ibadan kina sai shinkafa
saboda na zo da tun mutane nan
anan gida Ibadan to idan ki kwatanta daga can Abuja da nan kuma Ibadan ina aka fi sayen shinkafa
can Abuja dan fi sayen shinkafa
ba ki ganin inda aka fi samu ya kamata mutum ya zauna wurin
haka ne amma dai tun da yanzu komai ya tsada nan ma duk ma can din ma haka shi ma zai yi din dai na tambaya ma tun ma kasance ma an ce ma gara da nan ma
a lokacin da kike sai da shinkafa a can Abuja da nan Ibadan ko akwai wani abin da ya taba baki haushi
akwai mana
to mina na
ba rasa ba yi wani ga wurin ba da kuɗi wani kuma ga wurin zuba abinci
amma kina ganin baki dan kwange hannu wurin zuba shinkafa ki dan ta da ita ki dan zuba ta dan yin tsoro
ana dan zuba mana saboda wani bi ka kyauta ma customer wani bi kuma in ka ga yanda yake kasi baka samu komai baka dan rage hannu
to baki ga rage hannun na sa customer shi ma ya dan tsoro
to dole ne zai wannan amma to da tunan abubban da ai tsadan ne ai Mrs. Muramake
mene ne sana'anki
isa amala
to amala kike saidawa
eh
akwai gwagira amalan nan
akwai miya waki akwai miya yoyo akwai miya taushe miya kubewa
to kina ji hausa sai
kadan kadan
to idan hausa sun zo kira su ki ga musu su zo sai abinci me zaki ga musu
muna yin magana da hausa
kice musu me
akwai abinci wani ne kana so da yake ko fere
ke san kudi naira 100 naira 200
mun san magana kudi
ke san nau kike auna kwano amala bakin amala
tele tele naira 50 nan su naira 100 kere mini me da yawa
kamar mutum zai ci guda nawa
ko mutum kana so abinci sosai ya ci guda 5 guda 6
to fara amala fa fara amala
sai dai deke
to wani ya fi tsada
duk guda ne yanzu
za an ce bakin amala ya fi farin amala
to sai ne ya fi kadan da deke
gare ku mutane ibada
akan
kamar a wani mutum nawa yake ci abinci a shagonki
tele tele a mun ya manje dada amma
kamar mutum nawa
ba su da yawa
to me yasa mutane ba su zuwa cin abinci sosai yanzu
saboda ba kudi mun muna so abinci amma ba kudi
to akwai wanda ya taba ci abincinki bai biya ba
ya yawa
mutane ya yawa
wallahi
maza ko mata
mata da miji
dan mutum ya ci abincinki bai biya ba me zaki ga mishi
ba tamani tori Allah tori annabi
ke miki don Allah da annabi ya hankuri ko dai ga miki haka nan zaki hankuri
dole ne sai ya hankuri sunana Maryam
Maryam menene aikin ki nan ibadan
abinci nake sayarwa
ke ne kira sai da abinci
karkalla na fi shekara 10 na sai da abinci
to bayan nan ibadan a wace jihohin Najeriya ki taba sai da abinci
a nan ibadan kawai na taba sai da abinci sai shaga mu
to me ba shi sha'awar wannan sana'a ta abinci
to sanan abinci albarka ne Allah ya sa mu saka mata to amma yanzu abin da ya dan kawo aka shi komai yayi tsada
ina nuna kamar me da mun kenan
shinkafa yayi tsada ba ma abin da bai tsada ba yanzu nan yanzu muna cikin tsadan rayuwa komai da komai gaskiya yayi tsada
kamar irin tumatur da tatta sai da albasa
duka ba me dan sauki dama dama dai albasan tukunnan
kamar kwandon tumatur karami ya kai nawa
to kwandon tumatur bai sai a guri guda ba wani zubi 20 wani zubi 12 wani zubi 25 wani zubi 56
ina nuna dubu kenan ko naira
dubu haka ne yake
to ya kwandon tattasai
tattasan ma muka samu 5,700 akwai lokacin da muke siya 15,000 ma ba yanda baya kama
to albasa fa
to kwanan nan gaskiya ban san yanda buhun albasa yake ba saboda daga arewa aka tuturo mu
to ana ciniki sosai
to ciniki dai sai dai mu godewa Allah amma ba kaman da ba gaskiya saboda komai yayi tsada
ko mutane don sun tafi gida sallah ne
kai ko mutane ba su tafi gida sallah ba wani ma sai yini bai samu 200 ba balle zai ci abinci
ina nufin rashin kuɗi ne ya kawo wannan
rashin kuɗi ne ba kuɗi a kasa gwamnati ta tallafa mana
to yanzu kamar Amini kina dafa kwano nan na shinkafa
to duk abin da Allah ya sawaka dafawa yake wani zuri za ya dafa 20 ko 30 randa ya kama 5 a yi tunda dai ai ban nan abinci ba tare da dadi
to idan aka yi dushina karewa
to Allah na sayarwa wani zubi kuma ba zai kare ba dan ba kullun ake kwana gado ba
to ya kuke fama da kwastomomi masu zuwa sayan abinci
wani nan da ribin shi ya gaya ma magana yanda ya ga dama wani kuma ya ci ya kibiya
kaba sun abinci shagon kibiya biya ba
a shi ya fi ma yawa
to ya kike da waɗannan da ke ci abinci ba su biya
ya zan yi mutum ya riga ya gama cin abinci ai ya gama da kai sai dai ka bar mai shi da Allah ko kuma indai mai ci bai mai shi bai ci nama ba nakan yafi amma mutum ya ci nama gaskiya ba na yafiya
ka samu waɗanda ke ci da nama su kibiya ko
ana samu akwai wani kwanakin da ya zo ya ce a zuba mai shinkafa da ferfesu da naman kaza da aka gama hadawa sai ce ga motan shi can da ya ce ga motan shi can sai na ce wa kan dai na ce ni ban yadda da wannan mutumin ba ka bi shi da ya ga dai bin ya yawa sai aje abincin sai ya sheka da gudu
sunana Hajara ina sai da abinci a trailer park gare da kele ina sai da tuwo shinkafa semun jollof
kin da kina wannan sana'a
kalla yanzu kai shekara 11 yanzu ina sai da abinci
ina ki fara sana'ar abinci
mun fara sana'ar abinci ne da gana tsan ojo a cikin Ibadan sabu muka fara sai da abinci an muka taso muka zuwa kele trailer park muke sai da abinci wajen
to ya sana'a ke tafiya
to sana'a dai ba cewa kun alhamdulillah dai za ci saboda abubuwa yayi tsada ba abin da bai da tsada yanzu nan tumatur ne shinkafa ne komai da komai ba abin da bai da tsada yanzu nan hatta take ya magi ba abin da bai da tsada
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
a alƙalin wasa tsakanin House of Hope da Elmina Shata Premier League din Ghana Maxwell Kofi Owusu ya je har ƙasa da gwiwowin sa yana mai roƙo don gani da mugunyar rawa da ya taka a wannan karawa tsakanin House da Elmina Shata hukuncin sa na bayar da penalty bayan da dan wasan baya na Sharks ya hana kwallo shiga raga da kafadarsa ya jawo rigingimu tsakanin ƴan wasa din da kuma jami'ai na club na Elmina sake gwada bidiyon wasan ya tabbatar da lallai alƙalin ya kuskure wurin bayar da penalty sai gashi kuma ana kukantar gatse sai ga takaraya domin a lokacin da Isaac Danko ya hakikanta cewa ba penalty ne ba sai alƙalin wasan yayi farab ya nuna masa jankati kenan ya sallame shi duk waɗannan ra'ayoyi na alƙalin wasan suka tattaru suka taimakawa Has ta yi nasara da cidu da nema a wannan karawa abinda ya kai ta matsayi na biyu na ligin din Ghana mai koyar da Legon Cities wasa Bashir Hayford ya shiga tsakan mai wuya yayin da club din sa ta sha kashi a hannun Wafa a ranar Asabar a Premier League din Ghana coach Bashir Hayford ya amince cewa lallai yana cikin damuwa ainin bayan shan kashin su a hannun Wafa damuwa ne inda muke a yanzu akan teburi da kuma yadda zamu farfado mu yi sama saboda kasancewa a matsayi na 13 14 ko 15 ba wurin mu bane duk wanda ke jin Legon Cities zai saran ganin mu a matsayi na biyu na uku ko na hudu shi yasa na damu game da sakamakon wasan yau inji Bashir Hayford babban mai koyar da Liberty Professionals wasa Celeste yayi imani club din sa za ta iya kaucewa tsunduma cikin wadanda za a yi waje da su a Premier League din Ghana tata wadda sau biyu yana rike Liberty a 1996 zuwa 2001 da 2009 zuwa 2010 shugaban club Felix Anson ya nemi taimakon sa ya ce ta club daga hali da take ciki tata ya ce hannu biyu muka karbi wannan tayi har gashi da scientific soccer lads sun yi kunnin doki daya da daya da asanti kotoko asa da coffee park a wasan mako na 25 a ranar Lahadi Liberty ta shiga gaba a farko rabin lokaci ta kan tsohon dan wasan baya na asanti kotoko Evans Osu kan Ismail Ganiyu ya rama wa Occupying Warriors tsohon babban mai koyarwa na kasar Saliyo ya jinjina wa clubin guda biyu yana mai fadan cewa sakamakon wasan ya dace da irin wasan da aka yi captain din kuma sai asanti kotoko Emmanuel Jemfu ya fada da kwandilan sa da watanni 15 inda zai samu biya na kudi da ya kai CD 67,500 da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanul Lamak tare Abbas Sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya
duk da kokarin da bangarorin yanki da na duniya suke yi na samar da tsagaita wuta ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ila da ƴan gwagwarmayar Falastinawa a zirin Gaza har a yau Laraba inda Isra'ila ke kai harhare ta sama a zirin Gaza yayin da su kuma mayakan suke maida martani ta harba rokoki akan iyaka Amurka ta ce za ta bada sabon tallafi ga tsirarin musulmai ƴan Rohingya a Myanmar waɗanda da yawansu suka tsere warkici zuwa makwabciyar ƙasa Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira dubun dubatan ƴan gudun hijira ne suka tsere warkici da musgunawa a Myanmar a shekarar 2017 kana an ji cewar India ta bada rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda da suka kamu da annobar COVID-19 ko a yau Laraba ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce mutane sama da 4,529 ne suka mutu cikin sa'o'i 24
masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Grisham da ta hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Thank you.